Kungiyoyi masu da'awa a jihar Niger Nigeria sun nuna damuwa matuka akan yadda hada-hadar kayan sanya mayi ke kare yawa a manyan biranen jihar, al'amarin da ke janyo karuwar matasa masu mu'amala da kayan sanya mayi kamar su barasa da kuma miyagun kwayoyi. Kungiyoyin da'awar dai sun rubuta wa gwamnatin jihar Niger ne wata takardar koke da ke nuna bukatar ganin gwamnati ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan al'amari. Alhaji Haruna Musa shine shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin da'awar a jihar Niger ga abin da yake cewa.
Ganin yanda abubuwa suka bijiro a jihar Niger wanda ya zama mana sabon abu, mun ga sha'anin masha a dinnan da asha sai karuwa suke yi. Wuraren da yawa da aka hana sayar da giya sai gashi ana an so mu sayar da giya. Sai kaga kuma mata masu zaune gari banza sai kaga su suna yawo kuma suna taruwa a wurare. To abun ya so mu damuwar mu tunda akwai wani hukuma ko ma'aikatan da aka ba haƙƙin kula da wannan al'amarin. To shi yasa mu muka shiga damuwa, mun je wurin su don mu ga an magance abun haka bai samu ba.
Mataimakin shugaban kungiyar dalibai musulmi a jihar Niger Yahaya D. Muhammad ya ce matsalar mu'amala da kayan sanya mayi na yin illa ga dalibai masu neman ilimi a makarantun jihar.
Har da kwayoyi da ake sayarwa ga matasa shi ma yana daga cikin kokenmu na gwamnati ta dauke mataki a kai. Wani lokaci zaka gan har da dalibai waɗanda suke secondary ko waɗanda suke high institution suna shiga waɗannan shagunan suna karɓan waɗannan kwayoyin, kuma abin baya tafiya daidai. Wani lokaci su hautsu na 'yan uwa a hostel ko kuma a makaranta, wanda kuma zai shafi hankalinsu da kuma neman iliminsu da tarbiyyansu gabaki ɗaya. So waɗannan duk suna cikin abubuwan da muke koke a kai.
A ofishin kula da harkokin addinai ne dai kungiyoyin da'awar suka mika takardar koken domin mika ta ga gwamnan jihar. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban darakta a ofishin kula da harkokin addinan ga abin da ya shaida mu.
To alhamdulillah sun sai dai mu yaba musu mu kuma da musu godiya da wannan kula da suka samu har suka gabatar da wannan dan al'umma ta gyaru. Domin to al'umma da ke mu'amala da maye da kayan juya hankali, to wannan al'umma babu alheri a cikin kuma akwai barazana a cikin ta nan gaba. Kuma a matsayin mu na gwamnati sai dai mu yaba musu. Kuma insha Allah mai girma zona na jihar Niger ya damu kwarai da yawan yashan barasa da kuma kwayoyi da musamman matasa suke.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.